Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsaki a jihar Benue da su yi kokarin shawo kan al'ummar su don a samu zaman lafiya a jihar. Shugaban kasar ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyarar Runi guda don ganawa da masu ruwa da tsaki kan matsalolin da ya addabi jihar ta Benue. A jawabinsa, shugaba Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsakin a jihar ta Benue da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar.
To keep on in touch and keep on leading them and advising them to be peaceful. What can we do with each other in Nigeria?
Yace haƙinku ne a matsayinku na shugabanne daga wuraren da kuka fito ku rika ganawa, kuna jagorantar su, kuna kuma shawartar su zauna lafiya don dukkanmu muna buƙatar juna a Najeriya. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom yace banda rayuka da dama da aka rasa a yanzu haka kimanin mutane fiye da 170 ne ke gudun hijira, yayin da kashi 60 daga cikin su yara ne da a yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Gwamnan yace a wani shiri na musamman da suka yi wa 'yan ta'addan jihar sun karɓo makamai fiye da 700 aka kuma lalata su. Gwamna Otom yace sam gwamnatin sa bata goyon bayan aikin ta'addanci, don haka ba su ajiye wani dan ta'adda ba.
As a former minister and someone who believes in the fear of God, I cannot and we have never encouraged anything by religion.
Yace a matsayina na sahihin Krista mai tsoron Allah, ba zan kuma ba za mu taɓa goyon bayan aikin ta'addanci ba. Basarakin gargajiya na kabilar TV Farfesa James Ayatsi ya buƙaci gwamnati ta yi garan bawul wa harkar tsaro ta yadda sarakunan gargajiya za su taka tasu rawar.
My advice is that we should think of redesigning the security architecture of the nation in such a way that the states get involved, the traditional rulers are also brought into the picture, giving rules to be able to.
Basarakin ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta magance kwararowar hamada, wanda a ganinsa ke taimakawa rikicin ta kuma magance matsalar munanan hanyoyin jihar. Kwamandan ƙungiyar da ke sa ido a harkokin tsaron jihar Alhaji Aliyu Tashaku ya yi jawabi a wurin taron.
Akwai abubuwa na mamaki wanda na suke faɗa a matsayina cewa ni na shugabanci matasa militia. Wanda rayuwa na ya sarrafi da girman shugaban ƙasa, ina da kyakkyawan tarihi, ban taɓa ba ni da wani criminal offense a iya rayuwa, kuma ka sa a bincika. Sannan da girman shugaban ƙasa, waɗannan abubuwa da suke faruwa, ni ƴan sanda ne suka kawo ni kuma jajin mazukunmu. Yanzu ya sa ni in shugabanci wannan tafiya na civilian director ko samu adawa da ita last of all. To wannan abu mun yi ayyuka masu ƙarfi tare da su na zaɓuro miyagun mutane, kama miyagun mutane.
Shugaban ƙungiyar mu ya ce Allah reshen jihar Benue Alhaji Haruna ya ce.
To mu Fulani makiyaya muddin ana gaya mana cewa faɗan manoma da manoma da makiyaya ne ba a mana adalci ba, saboda mu makiyaya da manoma ba mu da wani matsala. Sai a kan wasu ɗan mutane tsiraru wanda su ne suke kai mana da hankali, amma kuma muna fata tun da Allah ya kawo shugaban ƙasa a ƙasar nan, to daga yau za a ja layi wannan tashin hankali duka za a daina, kuma kowa ya amince ya riƙe shi da zuciya ɗaya.
Sauran waɗanda suka yi jawabi a wurin taron sun kuma hori muƙarraban gwamnati da su daina furta kalaman da ka iya rurrute wutar rikicin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurɗi jihar Benue a Najeriya.